Bayan lashe kananan hukumomi 14 cikin 21 sanatobin Dr. Jibrila na jam'iyyar Hamayya ta APC shine ma ya lashe kujerar gwamna a jihar Adamawa inda ya doke tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribadu na jam'iyyar PDP da injiniya Marcus Gunduri na SDP wanda shi ya zo na biyu kana kuma Dr. Ahmad Modibo na jam'iyyar PDM mai alamar toci da yake bayyana sakamakon zaben da misalin karfe 2 dare. Farfesa Geoffrey Okobo shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Ukari a jihar Taraba ya ayyana Sanata Bindo a matsayin wanda ya lashe zaben ne da yawan kuri'u 362,329.
Based on this, I declare that Senator Mohammed Yunus Jibrila of APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Tumma dai kafin a kammala hada sakamakon zaben ne, ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar gwamnan Malam Nuhu Ribadu ya fitar da wata sanarwa inda ke sallamawa ma ga sakamakon zaben. To ko shi ma ya waɗanda suka sha kaya ke ji da sakamakon da aka bayyana? Barista Sanda Joshua Ogira shi ya wakilci ɗan takarar kujerar gwamnan na jam'iyyar PDM Dr. Ahmad Modibo a wajen bayyana sakamakon.
To alhamdulillahi mu dai a duk yanayi ka gode Allah. Zaɓe ta ƙare, an ƙare lafiya, kuma muna yawa mutane Adamawa barka, kuma muna godiya da goyon baya da aka nuna mana. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Kuma muna wa gwamnati da take shigowa fatan alheri. Muna kira a yi gaskiya, a yi adalci. Adamawa ta mu ce dukanmu, a rike kowa a yi tafiya. Allah sa a kare lafiya.
Su ma dai 'yan jam'iyyar APC a jihar Adamawa tuni fa suka fara murnar wannan nasarar da suka samu.
Sunana Ibrahim Bakwacin Hassan, coordinator na Adamawa Central National Council. Gaskiya wannan nasara abu ne wanda Allah ya kawo shi, kuma muna Allah godiya da ya bamu wannan nasara da aka yi yau na samu nasarar shi ta cikin jiya a matsayin gwamnan jihar Adamawa.
To sai dai kuma yayin da a jihar Adamawa aka fara murna, a jihar Taraba kotuni aka fara musayar kalamai dangane da sakamakon da aka bayyana, inda jami'ar APC a jihar ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jika Ado ke cewa ba su amince da sakamakon wasu mazaɓu ba.
Saboda abinda muka sani mu, abinda muka samu da kuma sakamakon da yake zuwa a kowane ɓangare da muke kan gaba, amma kamar yadda aka yi a lokacin zaɓen shugaban ƙasa a yankin Wukari, a yankin Donga, a yankin Takum, a yankin Kurmi, a yankin Karen Lambido da Zing, an ji an ringizo ƙuri'a. Yanzu ana gaya mana ko ina jam'iyyar PDP ne take gaba, wanda kuma mu a iya saninmu da rekod da muke da jirgin ƙuri'an da aka kaɗa duka mu muke kan gaba. Sannan kuma a waɗannan yankuna ɗin nan baki dai an tabbatar cewa ba a yi amfani da wannan na'urar da ake wato kafi da aka ce tilas a yi amfani da ita. Sannan kuma a nan wurare da dama an sami ƙuri'un ma sun ƙara mutane da aka yi musu aka tantance su nan. Saboda haka mu duk hanyar da ya dace, duk hanyar da ya dace za mu bi, kuma ba za mu bari ba in Allah ya yarda.
To amma kuma a martanin da suka mai da 'yan ɓangaren PDP sun yi fatali ne da wannan zargi. Alhaji Abubakar Bawa da ke zama daraktan kamfen na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Mista Dario Isaku ya ce ba haka zancen take ba.
Wannan son ra'ayin su ne fara, amma mutanen Taraba sun yanka hukunci, don roƙona da kowa ya yarda da hukuncin Ubangiji.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.